This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 19 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin ya haɗa 'yan siyasa da wasu ma'aikata a fannin gwamnatin Kamaru, inda suka yi bitar matsayin siyasar ƙasar da take da shugabanni mafi daɗewa kan karagar mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ta'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Ministocin tsaron kasashen G7 sun gana yau Asabar game da karuwar tashin hankali a gabar ta tsakiya da yadda Ukraine take daɗa fuskantar takura yayin da ta dushi wata bazara cikin yaƙi. Kasar Italiya, wacce take jagorantar al'amuran kungiyar mai mambobi 7 da shugabancin take aiki da tsarin karɓa-karɓa, ta kira taron ministocin mambobin kasashen na farko da ya mai da hankali akan tsaro, wanda ke gudana a Naples, kudancin birnin da ya kasance inda shedkwatar NATO yake. Ministan tsaron kasar Italiya Guido Crosetto ya yi wa duk mahalarta taron da suka hada da shugaban NATO Mark Rutte da shugaban dokokin kasashen ƙetare na EU Joseph Borrell maraba. Ya ce, na yi imani cewa kasancewar mu a nan yau zai isar da sako mai ƙarfi ga waɗanda suke yunkurin kawo cikas a tsarinmu na demokuraɗiyya, in ji Crosetto yayin da yake buɗe taron. Yankin kudu maso gabashin Asiya tana fuskantar fushin Amurka a fannin koma bayan kasuwanci, sakamakon tursasawa 'yan ƙabilar Uyghur yin aiki ba da san ransu ba da ake yi a China, inda aka hana fitar da kayayyakin da kuɗinsu ya kai biliyoyin dala bisa alƙaluman al'amuran kasuwancin Amurka na bayan nan. Masana tattalin arziki da ƙwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama sun ayyana wannan nakasu mai girma da ya shafi yankin ta fannin safarar kayayyaki daga China ta kudu maso gabashin Asiya, da yadda China take ci gaba da yin zarra a fannin muhimman kayayyakin more rayuwa. Amurka ta kwace kayayyakin da ake yunkurin shigo da su ƙasar da jimillarsu ya kai dala biliyan 3.56 tun daga lokacin da dokar da ke yaƙi da tilastawa 'yan ƙabilar Uyghur ba da san ransu ba ta fara aiki a tsakiyar 2022, bisa bayanan hukumar kwastam da tsaron kan iyakar Amurka na bayan nan. Kaso 86 daga cikin wannan rukunin da farashinsu ya kai dala biliyan 3 sun isa Malaysia, Thailand da Vietnam. Kayan dala miliyan 395 ne kawai aka shigo da su daga China. Masu goyon bayan kungiyoyin Iran masu ɗaukan makamai sun yi barna a ofishin da ke da alaka da tashar talabijin mallakin ƙasar Saudi Arabia a Baghdad da sanyin safiyar Asabar, bisa bayanan wasu majiyoyin tsaro biyu, bayan da tashar ta sanya wani rahoto da ya ayyana kwamandojin Tehran da ke samun goyon bayan kungiyoyin mayakan da 'yan ta'adda. Da takaddare, tsakanin mutane 400 zuwa 500 sun kai farmaki ɗakin watsa shirye-shiryen kamfanin a Baghdad, wanda yake yi wa tashar talabijin ɗin Saudiya na NBC aiki. Sun yi barna, sun lalata kayayyakin latroni da na'urorin kwamfuta, sannan sun banka wuta a wani sashen ginin. Wata majiya daga ma'aikatar cikin gida ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP bisa alƙawarin ba za a ambaci sunansa ba. Ya ce an kashe wutar, sannan 'yan sanda sun tarwatsa mutanen. Wasu mutane ɗauke da bindigogi sun fafari lauyan babban ɗan adawar jam'iyyar siyasa a ƙasar Mozambique tare da wani babban jami'in jam'iyyar, sannan an yi musu mummunan harbin da ya kashe su a motarsu a babban birnin ƙasar, a cewar jam'iyyarsu a ranar Asabar. yayin da kasar take dakon sakamakon zaben da ke cike da rashin tabbas wanda ya sa ake dada zargin cewa an yi aringizon kuru'u a zaben. Sannan gwamnatin da ta dade tana mulki a kasar tana kamin waɗanda ke bayyana ra'ayoyin da suka yi hannun riga da nata. Jam'iyyar Podemos mai adawa ta ce an kashe Elvino Diaz, wani lauya da mashawarcin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar Venancio Mondlane da kakakin jam'iyyar bayan da wasu masu bindiga cikin wasu motoci biyu suka bude wa motar da suke ciki wuta akan babban titin birnin Maputo a daren Juma'a.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Ina wa mai sauraro barka da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga kasar Kamaru a inda zan hada ku da abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan bakinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'in mu na yau. Bashir, bismillah.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zauren VOA daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau zamu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar Afrika ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikin su akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyar Yaounde na kasar Kamaru.
To she kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum, she ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Muntari Hamisu daga birnin Baminda, Kamaru, dan jami'an SDF, shugaban matasa, amma a yanzu organizing secretary na Northwest region gabaki daya.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum, ko zaka kara mana bayani kan wane ne kai?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Jafaru, ana ce da ni Muhammadu Jafaru, a conseiller regional a yankin Bertuwa. Nake muku sallama da fatan alheri.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Naga kuma zamu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakaje, musamman ma a kasar Kamaru. In ka duba, babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a daya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na a fursuna da aka kama su a banza. Menene ka kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu aka kama su musamman ma ina tuna da wato ƴan uwana ƴan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partinta kuma akwai ƴan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma zaka gani akwai ƴan jarida dewa da yau a ƙasar Cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi akan nan domin a ji shi ba ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin nin wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a ƙasar Cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan nawa ra'ayi
Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika Shehu Usman a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru wato mun san cewa tun 1990 Kamaru ta dauka rungumi wato tsarin mulki irin na demokradiyya to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau
to a gaskiya Alhaji Bashir Adan ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa me ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirahu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashi-kashin rayukan da wasu ƙasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan ƙasan da dai akwai wasu bangarorin da ƴan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran ƙasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban ƙasa Ahmadu Ayido ya bar karagar mulki kamfanonuwan da ƙasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700 muna da jiragen sama akalla guda 7 muna da jirgin ruwa guda 1 muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kudi ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a kasar Kamaru in dai magana ce ta gaskiya
to Malam Shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai baga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe an san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai diga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7 akwai zaɓen ƴan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiyya
Alhaji Bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar Kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi John Fungi mafi wasu alkaluman masu hasashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaben amma gudun tarzoma ya ce shi
bai zai yi yaki koko bai zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowane dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a saka a ju in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a saka hijigar dole kana ji kana gani zaka bar kasan. Shi wannan demokradiyan shi ya kawo mana wannan sace-sace mutum she kwashi ma kudan kudi in aka yi magana she ce yana da lauya ai demokradiya bata dare da bata bada dama ba a'a she an yi bincike a'a she an yi kaza a'a kai wani ma ya iya kwasan kudin ya je yayi tai wa jam'iyyar shugaban kasa hidima kaga wannan ya samu ne kaman wata makari da abinda zai iya kare shi daga tuhuma koko daga kamu. To illan demokradiyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da basu demokradiyan su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyan kasashen da suke annan Russia kasan irin demokradiyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyan ita Faransa da take ikirarin demokradiya da ita Amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyan karyawa suke gaskiya demokradiya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiya ce ta kawo mana cikas.
Da waɗannan bayanai na Malam Shehu zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan Dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka akwai da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin kasar Saudiya. To idan Malam Musa Abubakar na saurare, ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala, wanda ya ce.
A kasar Saudi Arabia kasa ce wacce take can gabas ta tsakiya, kuma tana da mutane akalla miliyan 30,770 da kuma 374. Ita ce kasa ta 41 a yawa a duniya. Kuma kashi 90 cikin 100 larabawa ne, kashi 10 ne ake samun mutanen Afirka da Asiya suke zaune a cikin kasar. Sannan ita ce kasar larabawa mafi girma a yammacin Asiya. Sannan ita ce kasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren kasashen larabawa. Daga kasar Algeria ne mutanen miliyan 39, sai kasar Saudi Arabia ne mutanen miliyan 30. Sannan ita wannan kasa ta Saudi Arabia tana iyaka da kasar Jordan da Iraki ta bangaren arewaci, tana iyaka da Kuwait ta bangaren arewa maso gabas, tana iyaka da kasar Qatar da Bahrain da kuma kasar UAE wato Dubai kenan ta bangaren gabas. Sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da kasar Oman. Sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar Yemen. Sannan ita ce kasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu, da gabar kogin Red Sea da kuma gabar tekun Fasha. Waɗannan sun hada da bangaren kasar Saudi Arabia. Sannan a tarihance kasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu. Akwai yankin bangaren Hijaz, akwai bangaren Najd, akwai bangaren Al-Hasa, akwai bangaren Asir. Waɗannan yankuna gaba ɗaya shi ne yankunan da Muhammad bin Saud ya tara su gaba ɗaya ya maida su kasa guda a shekara ta 1902 bayan an kama yankin Riyadh, suka koma kasa guda ɗaya. Sannan a tarihance wannan kasa akalla akwai wurin shekaru 20 baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar Saudi Arabia take a yanzu. Sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar. Abu na farko a karni na 7 shine wanzuwar musulunci. Kasar ta zauna karkashin mulkin Ottoman, daular Uthmaniyya kenan. Ita ko Ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada'aji a duniya, ma'ana world superpower kenan. To da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta 1914, sai ya kasance kasar Jamus ta nemi goyon bayan kasar Ottoman. Kasar Ottoman sai ta mayara ma kasar Jamus baya. To a lokaci da kasar Ottoman ta mayara ma kasar Jamus baya, bayan kasar Faransa da kasar Ingila sun haɗu suka zo suna neman yadda za su yi su ruga da kasar Jamus, to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima. Suka yaudari wani sarki da ke cikin kasar Saudi Arabia. Shi wannan sarki yana kontrolin wani yanki ne na cikin kasar. Shi kuma yana kyamara kidar wahabiyanci a wannan lokacin, kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba ɗaya. To daga baya kasar Faransa da kasar Ingila sai suka kwaɗe kama shi Hussein bin Ali cewa sun yarda da abin da yake so, amma shi ma yarda da abin da suke so. Ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfe don a ruguza kasar Ottoman don ta daina goyon bayan kasar Jamus a yaƙin duniya na farko. Su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular Larabawa guda ɗaya haɗaɗɗiya gaba ɗaya, ta haɗe kasashen Larabawa nan gaba ɗaya. Sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da kasar Ottoman take ma kasar Saudi a wannan lokaci. So daga baya sai ya kasance ya ba su goyon baya shi Hussein bin Ali. Bayan ya ba su goyon baya, sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan Hussein bin Ali. Sai suka ganye masa bayan kasar Ottoman ta ruguje, yaƙin duniya ya zo ƙarshe a shekara ta 1918. Shi kenan sai suka manta da shi, sai suka bar shi aka zo aka riga ci gaba ɗaya. Sai wani yana daga cikin ɓangaren tarihin wannan ƙasa mai albarka. Wani shugaban Ottoman ana ce masa Salim na ɗaya a shekara ta 1517, shi ma ya mulki yankunan ƙasar Saudi Arabia, ya hada da Makka da Madina da Hijaz da Asir da Al-Hasa din nan. Duka wayannan yankuna sun zauna ƙarƙashin mulkin Ottoman a wannan lokaci. Sannan a shekara ta 1744, lokacin da aka kafa daular Saudiya ta farko a nan ɓangaren abin da ya shafi yankin ƙasar Riyadh, akwai Mustafa na hudu, shi ne shugaban Ottoman a wannan lokacin. To a wannan lokaci shi Muhammad Mustafa na hudu sai ya umarci Muhammad Ali Pasha, wanda shi ne gwamna na Ottoman a ƙasar Misira, yana mulkar ƙasar Misira da ta ɓangaren su Libya da sauransu a wannan lokaci. Sai ya umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na ƙasashen Saudi Arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba ɗaya ƙarƙashin mulkin Ottoman. Turawan Ingila da na Faransa sun ƙi taimaka ma Hussein bin Ali din nan, suke shi kenan sai mulkin gaba ɗaya dawo ƙarƙashin Ottoman a wannan lokaci. Kuma a shekara ta 1891, akwai wanda ake kira Al-Rashid, shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar Saudi Arabia. Shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da Ali Saud, a inda ya kada mutanen Saudiya da sarkinsu gaba ɗaya suka tashi gaba ɗaya suka bar ƙasar suka koma ƙasar Kuwait. A wannan lokaci na shekara ta 1891, aka kada mulkin ƙasar Saudiya ya bar hannun Ali Saud ya koma ƙarƙashin Al-Rashid. Amma daga baya a ƙarni na 20 sai aka samu a shekara ta 1902, akwai sarki Abdulaziz na Saudi Arabia, sai ya dawo ya baro Kuwait da ya dawo Riyadh. Zaman shi ke da wuya da dawowa da Riyadh, sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci da waɗanda da ake kira Ikhwan, sai ta haka haɗa ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu. Na farkonsu akwai Sultan bin Bajjad al-Kutaybi, na biyunsu akwai Faisal al-Duwaish. Waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin Al-Rashid, suka dawo da mulkin ƙasar Saudi Arabia a ƙarƙashin shugabancin Ali Saud gaba ɗaya, wanda shi sarki Abdulaziz bin Saud mulkin ya dawo hannun shi gaba ɗaya ya tabbata. So a wannan lokaci ya kama ƙasar Hijaz, ya kama sauran yankin Najd da sauran yankuna da suke karkashin wato mulkin kasar wato Saudi Arabia. To sannan a shekara ta 1916 a lokacin da Turawa mulkin mallaka na Faransa da na Ingila suka bar kasar, daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya. A lokacin ne suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasar. An yi yarjejeniya a 20 ga watan Mayu na shekara ta 1927 tsakanin wato kasar Ingila da Sarki Abdulaziz na Saudi Arabia, dangane da abin da ya shafi bangaren yankin Najdi da kuma bangaren kasar yankin Hijaz da ke karkashin mulkin Saudi Arabia a yanzu. A wannan lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi Sarki Abdulaziz ya ci gaba da mulkar wannan yankuna gaba daya. Yadda yake nan, sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan. A shekara ta 1932 aka tabbatar da dunkulalliyar kasar Saudi Arabia karkashin mulkin Ali Saud, kamar yadda muka ambata a baya cewa akwai yakuka da aka yi a waɗannan yankuna na kasar Saudi Arabia don jawo waɗanda ba sa karkashin mulkin su dawo karkashin mulkin Ali Saud. Kuma mun ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi Sarki Abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta 1953. Amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular kasar Saudi Arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan ƙabilu cikin wannan yanki na kasar Saudi Arabia.
To Dr. Bala, ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci, tunda yake ya san duka dai yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya.
Alakar wahabiyanci da kuma salafanci kusan abu ɗaya ne. Shi wahabiyanci aqida ce wacce Muhammad bin Abdul Wahhab ya dasa kasar Saudi Arabia. Shi kuma an haife shi a shekara ta 1703, sannan ya rasu a shekara ta 1792. A lokacin da ya zo yana bin aqida ne irin ta Ibn Taymiyyah, shi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wanda Ibn Taymiyyah an haife shi a wani gari ne da ake kira Harain a ranar 26 ga watan Satumba shekara ta 1328, kuma ya rasu a Damascus. To shi Muhammad bin Abdul Wahhab yana bin aqida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makayidan musulunci. Misali kaman ziyarar kaburbura, misali kaman abubuwan da suka shafi wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar. To ya bi wannan aqida, ya kuma dasa wannan aqida a kanta aka yarjejeniya tsakanin shi da Muhammad bin Saud lokacin da ya jawo shi cikin kasar Saudi Arabia suka zauna. Ya ce to tunda an kore shi a can zai zauna a nan, amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba, shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yaɗa aqidar shi ba. So haka tafi, haka ake yaɗa aqidar, haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakaninsu. Su kuma waɗanda ake kira kaman salafawa, su kuma daga salafus salihina, ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata, malamai da suka gabata salihai na kwarai, to wai su sun ɗora aqidarsu da rayuwarsu ta musuluncinsu a kan waɗannan aqidu, akan tsarin rayuwar salafus salihin na magabata waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can. To su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan, amma yan salafus salihin abin da suke cewa shi ne a koma a dinga bin aqidar irin ta Muhammad bin Abdul Wahhab, a koma a dinga bin aqidar irin ta Ibn Taymiyyah, a koma a dinga bin aqidar irin ta su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. To waɗannan aqidu nasu shi ne suka dunkule su, suka sama musu sabon suna, suka koma salafu salafu salihina. Shi yasa sai a ce wani ba salafi ne, me yasa a ce wani ba wahabiyye ne, saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin. To sai sunan ya canza, sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne, za ka ga ana cewa wani as-salafi, ya danganta kanshi da wato salafiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalama Sigar Garba ke cewa sai makon gobe.
Da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mainan Dudu da ta bada umarni, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safe.